شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. An karbar daga Bara ibn Azibin Allah ya kara yadda a gare su da shi Bara'u da mahaifin nasu Azib. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya ya sallar Isha wadda ita ce ta ƙarshe a sallolin yini ko a sallolin yini da dare gaba ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ɗaya daga cikin rakawoyin guda biyu, ya karanta suratu Wattin wa Zaituni. Bara'u ibn Azib yake cewa ban taɓa jin wani ba da ya fi kyan manzon Allah kyan murya, da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyan murya, ko ya fi daɗin karatu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan hadisin yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe yakan takaita a karatun sallar asr, tunda gashi bayan Fatiha Wattin wa Zaitun ya karanta ko dai a raka'a ta farko ko a ta biyu. An Aisha ta an karbi daga Sayyida Aisha radiyallahu anha, Allah ya kara yadda a gare ta, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki wani mutum shugaban wata runduna da aka tura su yaki da kafirai. Shi wannan mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi jagoran rundunan nan, ya tsince yana karatu ga jama'arsa a sallar su. Duk sanda yazo karshen surar da ya karanta ko inda ya karanta, sai ya cika karatun nasa da kul huwallahu ahad. Yayin da suka dawo Madina sai suka ambaci wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku tambaye shi me yasa duk raka'a bayan ya karanta Fatiha da sura sai kuma yazo ya karanta kul huwallahu. Sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye mutumin nan, sai mutumin nan yace, ai abinda yasa nake son kul huwallahu saboda sifaci ta Ubangiji azza wa jalla. Uhibbu, ni ina son a ga na karanta ta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ku ba ko ya ce da wanda suka zo suka faɗa masa, ku ba shi labari cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yuhibbuhu, yana son sa. Ashe wanda yake karanta Qur'ani yana lura da abin da yake karantawa, ya zama muhimmancin wannan Qur'ani ne yasa yake karanta shi a salloli, to sai ya zama ya gadan masa kadin, ya gadan masa da son Allah, ya zama Allah yana son sa. An karɓi daga Jabir ibn Abdullah, Allah ya ƙara yadda gare su, Allah ya ƙara yadda a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da Mu'az ibn Jabal, me ya hana kai sallah da sabis wa rabbikal a'la ko shamsu wa shamsu ruhaha ko wallayli idza gasha. Abin da yasa yafi kyau a ce ka karanta gajeriyar sura a sallah in dai limanci kake, saboda a wanda suke bayan ka akan samu tsoho tukuf wanda ya dade a tsayen ba zai masa dadi ba, da wanda yake rarrauna da kuma wanda yake mabucin bukata, wanda Allah yake a gama sallah ya tafi wajen bukatarsa. Shi yasa ashe yafi kyau kenan a ce an karanta gajeriyar sura. Alhamdulillah, sai a tashi babu tarkin jahari nan ne, to bismillah sai a kwana nan a tashi. To alhamdulillah, Allah ya ba mu fahimta, Allah ya ba mu gane ilimi, Allah kuma ya hore mana aiki da shi. Alhamdulillah.